ake na La Liga na shekara 2016 mako na 28 wanda ake a kasar Spain. Jiya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta lallasa Sporting Gijon da ci 6-1. Osasuna kuwa ta sha kashi hannun Villarreal da ci 4-1. Real Madrid ta yi canjaros 3-3 tsakaninta da Las Palmas, yayin da Granada ta lallasa Alaves da ci 2-1. Celta Vigo kuwa ta tashi 2-2 tsakaninta da Espanyol. A yau kuma za a fafata tsakanin Deportivo La Corona da Atlético Madrid da misalin karfe 9 sauran kwata agogon Nigeria. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta tsare saman teburin La Liga a mako na 25, inda take da maki 57 a wasanni 25. Real Madrid ta dawo na biyu da maki 56, amma wasanni 24 da ta buga, inda take da sauran wasa ɗaya. Sevilla kuwa tana mataki na uku ne da maki 52, sai Granada tana mataki na 18 a ƙasar teburi da maki 19. Sporting Gijon tana mataki na 19 da maki 17. Osasuna tana mataki na 10 ne, Osasuna tana mataki na 20 ne da maki 10. A ƙasar Ingila kuwa an fafata a ɓangaren cin kofin ƙalubale FA Cup na shekara 2017, inda aka buga wasa ɗaya tilo da ya rage a zagaye na 16. Manchester City ta lallasa Huddersfield Town da ci 5-1, inda a karawarsu na farko suka tashi babu ci a tsakani. Wannan nasara ya ba da dama wa Manchester City zuwa zagayen na kusa da ƙarshe, wato quarter final. A ranar Asabar, in Allah ya kai mu 11 ga watan Maris na shekara 2017, Manchester City za ta kara da kungiyar kwallon kafa ta Middlesbrough a matakin wasan kusa da na ƙarshe a gidan Middlesbrough. Idan muka lega tarayyar Najeriya kuwa, akwai sakamakon wasannin da aka yi na Premier League na ƙasar na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 11, ga yadda wasannin suka kaya. Plateau United a gida ta yi tashi canjaras babu ci tsakaninta da Lobista, yayin da Wiki Tuwaris ita ma ta tashi babu ci tsakaninta da Rivers United. El Kaneme a gida ta lallasa Sunshine da ci 3-1. Abia Warriors ta samu nasara a kan Niger Tornado da ci 1 mai ban haushi. Gombe United kuwa ta doke Ifeanyi Ugwene da ci 2 da babu a gida. Ayimba ta tashi babu ci tsakaninta da Tutu Stars, yayin da Katsina United a gida ta samu nasara a kan Mountain of Fire a Miracle da ci 2-1. Remo Star kuwa ta tashi 1-1 ne da Kano Pilas a gidanta. Inugu Rangers ta samu nasara a kan ABS da ci 1 mai ban haushi. A yau kuma za a buga wasa guda 1 da ya rage ban, inda Nasarawa United za su karɓi bakuncin Akwa United da misalin karfe 4 na yamma. A saman teburin yanzu Plateau United har da take jan ragaman da maki 21.